A zaman da kwamitin tsaron majalisar dokokin Faransa ya gudanar a asirce ne jakadan Faransa wanda hukumomin mulkin sojan CNSP suka kora daga Niger Sylvain Ité ya amsa tambayoyi game da zahirin abubuwan da ya sani dangane da koma bayan diplomasiyar da Faransa ke fuskanta a kasar musamman daga ranar da soja suka cifar da gwamnatin Mohamed Bazoum. Sylvain Ité ya jaddada zargin tsohon shugaban kasar Niger Mohamed Issoufou da hannu a juyin mulki 26 ga watan Yuli. Dan jaridar kasa da kasa mazaunin Faransa Dr. Sadiq Abba ya karanta rahoton zaman majalisar da sai a wannan makon ya bayyana fili.
Yace lokacin da aka kai ma ambassador kin kwari shugaban kasar Faransa shi Emmanuel Macron da kanshi ya kiraye tsohon shugaba yace ka tsaya da wannan abu. Yace minti 10 bayan sun yi magana da shugaba Issoufou sai Salih Modi da kanshi yazo da gauga yace ma mutane su tsaya da abin da ake yi. Ya gwada cewa kaman tunda shi shugaba yana iya ce ma sojojin da suka yi juyin mulki ku ce a tsaida abu kuma a tsaida kenan tsakanin su akwai jakadar kasar Faransa gaban majalisa ya fito ya zargi shugaba Issoufou da cewa akwai wani cikin juyin mulki lalle wannan abu bane
sabani kan batun gudanar da harkokin man fetur a wani lokacin da kasar ke gabda soma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya da maganar yaki da cin hanci wanda hanbarayyar gwamnatin ta sa gaba na daga cikin dalilan da Sylvain Ité ya ayyana a matsayin mafarin wannan juyi. Jagoran kungiyar Rezo Esperance Bashar Muhammad na ganin bukatar daukar zarge-zargen jakadan da muhimmanci.
Yadda shi Malam Ité ya bayyana kamar yana nihin cewa duk wannan abun kawai wasan kokoyo ne ake yi shi tsohon shugaban kasa shine ummal aba'isa juyin mulkin kuma shi ke jan ragamashi game da san mamaye man fetur da sauransu. Ana iya kyautawan zaton cewa abubuwan da ya gayi ana iya samun kamshin gaskiya ciki amma kuma ana iya alura da cewa shi ma sai ta yi cikin maganganun shi akwai manuhohin siyasa game da yadda su sojojin suka bijire ma kasar Faransa.
Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyoyin fafutukar kinjinin siyasar Faransa a Afirka bugu da ƙari mamba a kungiyoyin Front Patriotique masu goyon bayan hukumomin CNSP Bana Ibrahim ya ce akwai buƙatar takatsantsan kan furucin na mutumin da aka yi watsewar baran-baran a tsakaninsa da makuntan Niger.
Ra'ayin shi ne ya bada gaban majalisar dokokin Faransa. To wannan abu ba hakika bane abin da yake gai gaskiya ne. Muna tuna ma mutane da Sylvain Ité shi ya nuna kiyayya na Niger kenan ba mutum bane da mu ya kamata abin da ya gayi ya dauki hankalinmu. Batutukan da ya yi akwai wa'anda muna da tabbas cewa ƙarya ce kaman lokacin da yake cewa 'yan Niger ba su kawo goyon bayan su ba da PP ga CNSP bayan juyin mulki kuma akwai sauran maganganu da wannan hankali ma bai yarda da shi.
Sake farfado da zargin hannun Muhammadu Issoufou wajen kifar da abokin tafiyarsa na shekaru sama da 30 na zuwa a wani lokacin da wasu rahotanni ke cewa tsohon shugaban kasar ta Niger ya tafi kasar Habasha a cikin daren Laraba da nufin halartar taron Zelecap ko AFCTA. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.